haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu kawo muku maimaitin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kariyayi da wani gogaggen ƴan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin ƴan jarida da jami'an tsaro
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro to wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake yi wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikin sa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakanin sa da mahukunta duk kasar da babu ƴan jarida babu cikaba kullun nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da ƴan jarida ba masu mulki amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba ƴan jarida ba wannan yana nuna cewa ƴan jarida ba kashin yada bane a tafiya irin ta sanan kowace irin mulki a kowace irin ƙasa a fadin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi yasa su ko da yaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rata ya wuya su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiya duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga ɗan jarida zaka ga ƴan jarida ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira ƴan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su ƴan jarida basu bada haɗin kai ba basu kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka nada shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne yaga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masa nasa matsugunnin a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki ne freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da
abu
sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai dan ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da take gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙi na fada albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida
to da zakai maganar dokoki da kaidoji wanda suke wa wato jar ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutane su daga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bi shiga ba misali da sauransu dokokin namu ne wata kila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanane-tanane na dokoki
ko wanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics akwai dokoki akwai sharuɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma zaka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga yan jarida su ma akwai ethics din da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations din da ake gani na kare dokokin illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani din zai aiwatar da abin dari bisa dari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro yakan rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu dan jarida yakan rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya dauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya yi aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan juma da dai yana nan kware da gaske
idan wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura
abin da ya kamata a yi shi wannan haƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira synergy wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullun abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a dauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullun ana ganewa ai yanzu idan ka duba zaka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasar mu nan Najeriya zaka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari zaka ga tsari irin na mu'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullun a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka. An zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba a al'umma bane. Abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakinka.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau jami dan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati. Wallahi din bai hankali ba hakkin da bai fita ba sai a kori iyalan.
Yau idan shi ma ya kaci da yake office to yadda aka duya abinda bai kamata ba kuma shi yayi wucin da na bugi aka jaka fi da wannan kudin ba to sai dai shi shugaba da yake sama idan da koran ma ya kada.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa da kuma sadon mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya wanda ake ci gaba da duba alƙawuran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi na yakin neman zabe mu duma mu ga shin waɗanne daga cikin su ya samu nasarar cikawa kuma waɗanne ne suke ba shi ruwa har yanzu. To a cikin wannan shiri ne za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa wanda suna daga cikin abubuwan Buhari da Buhari ya alƙawarin zai tankare su. Sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa din. Ba da bayan haka za mu duba mu ga shin Buhari zai iya magance yakin Boko Haram din nan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa ne yanzu na biyu zai kare. Da batun lokaci ba na hada ku da wakilin namu na Yola Ibrahim Hafiz Azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara din.
Sai daga cikin alƙawarin da gwamnatin APC ta yi gwamnatin ku shine na batun maganar yaki da cin hanci da rashawa. Ya zaka kwatanta kawo yanzu me ka fahimta da cin hanci da rashawa kuma an samu nasara in akwai ka bani misali.
To Mala Ibrahim
barista zan zo wajen ka ina da shi da duhu nike.
Cin da rashawa bayin katu kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci daya da aka ce an zarge shi kuma gwamnati ta yi buru ta zare ido ya bar wannan waje a bincike shi babu shi in ban da magu wannan ma da dalili ne krizo ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa na cikin
riwa ba ba ce dai da wannan ba sai shi bane ba ba ce dai da wannan ba sai
shi da aka tire shi an hukunta shi
yana zuwa kotu ai kotu kune da kotu kuka sanna yake a kotu da kotu bata yake gwada da zai zanna kotu yin shari'a kotu ne
to in ban da ba
ka ne kune da neman wa kare
wannan gwamnati
ne ko da ne kira da wani ji na gwamnati wanda ita tana zaman kanta saboda haka cin gwamnati da wanda kira wajen shari'a gira ita take da wannan hukin hakkin da zai wannan abu saboda haka ni ba za ka ce Buhari baya yi ba yau ita ce idan kana da shaida akan cewa ni din nan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun ya sata ga inda ya je kuna ka zo wallahi za mu je a ja ka mutu da biznillah
dan Allah ya kawo ka zan nuna maka kuma zan baka zan kuma zan baka har da bayanai bari in sa ido in ga me za ka yi akai
to tun na gudu
insha Allah za yi insha Allah za mu kare ku da Allah ya kawo da za yi da ta
da ma ne to ina da ma ne kan siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja
to ba da ban za mu to
ba
du a bari sai ku saurare ni to ku saurare
ku ga wanda ku ce ina ba ya faru ku ce mu ya shugabanni a yawa muke sa baki
to ku shiru to ku saurare ni yawa to bari ta bari
wannan jaha da mallan da gidan jaha da ma saboda haka ba za ka ce dan zaurin nan Abuja ba
to bari ta bari ta bari ta eti to bada ma to du to du to ku saurare ni to barista barista to jama'a kamar yadda dige muku muna tattaunawa ne da waɗannan ƴan siyasa mun ta babu sun tsaro kuma mun yanzu muna bakin abin da cin hanci da rashawa kun jira ayin kowane bangare yanzu akwai abin da Bahaushe kan ce wai idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da ware wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa yake ce kicin yawa ne bani so ma da kai duhu wannan matsala na cin hanci da rashawa yake ce kicin yawa
matsalan yafi da rashawa ya ci yawa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shi ne gaskiyar magana. Misali yanzu jami'in tsaro ɗan sanda ko soja da ya kamata ya yaƙi wannan cin hanci da ratawa wallahi albashin shi ma wani lokacin yankewa ake yi bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi kawai ce amma sai wani babba daga sama ya yi magana shi ya sake shi kuma ƙarshenta babban zai zai ba wa kuɗi cikin nan kuma yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai yi hankali ba haƙƙin shi bai fita ba sai a kori iyalansu ba a kula kuma na ƙasar nan su ne masu aiki na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu bayanin da na ƙasar suka kai musu shi kawai ake amfani da shi ana yaudarar mutane gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na ƙasa wanda suke grassroots dinnan su ne suke hulɗa da kowa su suka sa abin amma kuma su ake tauyewa haƙƙi
wasu na gani kamar kan ta
kula ake za a biya su haƙƙinsu yadda ya dace wallahi ko wani shugaba babba zai yi magana ba za su yarda ba ko domin za su yi ƙoƙarin kare wayannan haƙƙoƙinsu wanda kuma yau za ka ji an fitar da maƙudan kula da wallahi uniform na ɗan sanda dai sai ya biya da kanshi har tabil da takalmi da kansu suke saya kuma hukumar su ba ta ba su wani kuɗi na musamman na sayan wayannan kayan aiki to ka gaya mini yadda yaƙi da cin hanci da rashawa zai yi sauƙi wanda kai za ka yi kama ƙarshen ta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani amma in za a yi aiki fi sabilillahi a cire son kai a cire son zuciya a ba wa kuma kowa haƙƙin shi da wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba ɗaya da ba mu fuskance su ba damun al'ummar Najeriya da talakawan Najeriya an yi wa wannan shugaban da sa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki abun takaice shi ne sai ya zo ya yi burus bai damu ma da kokeko wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zaɓe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi
to ba da
ya yi kuka ya ce talaka sai ya sayi man fetur naira 50
to barista za mu zo
gidan fadan shugaban kasa zai rage
za mu zo
a wajen an ba ya shugaban sojoji na sama ai kai kuma shalagin shi su ake daukar su ko gwamna yau yana so ya wuri ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi don an kuma shalagin shi saboda haka ni abin da yake so faɗa ni na karin bayani akan yadda shi mai girma HO ya faɗa cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wanda za a ce wai yau za a iya share ta dungurungun ba domin ita cin hanci da rashawa nan tana da madafa kafin a samu makamanta yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba kuma shi ya yi wucin da na bugi aka ja ka fi da wannan kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan
to duk
da haka ya kamata mu a cikin mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata
kai da
furawar su kuma a dinga koya yaran mu cewa kar a yadda a yi haƙƙinci kar a yadda a zalunci kar a yadda a kasa ana kowa mutane kamar yadda yake da lokacin mu ana kowa
mana
a makaranta ko a against English school
to umar du yawa saurare ni a batun chance da rashin wannan yanzu kuke ba da misali da abin da ya fara shi magu amma akwai batun kansa shi kansa ministan shari'a ana zargin sa shi ma da abinda ake zargin magu amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna
mallam Abdulaziz duk Allah mu fada kan mu gaskiya zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin ba tabbatar da wannan zargi akan mutum ba ka daina wannan maganan zargi ne a kai mana a bincika a gani wannan duk abin da ake faɗi nan yau kan da magu aka faɗi na shi kan ba kai shi yanzu yana gaban komiti na bincike ba saboda haka duk da suke faɗa maganan ka taɓa ga ƙwararren takarda an kai ne cewa za ana zargin wane da kaza ba ya ba kai ba shi wanda yan kungiyan sa kai da suka kai din nan wanda aka kai akan shi da atoliyar na federation shi malami ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa ai abin da ake ce dubawa yana da shugabanni yan sanda na ciki shugabanni yan sanda na waje yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su yi mata bincike kafin ya kafa komiti akan mutum to haka
to bari mu dawo
yan farko na Najeriya gaba da shi wato general bai kamata a yi zargi kawai sai a dauka a hukai kai sai a ce daga
gaskiya to du kai dan adamawa ne
du yana tinya da laifi ina mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikin sa
tun
da aikin da shi ya gaza za a ce baya yi ba
to du sarare ne
baya jin shawaran ciki shugaban abin da a to jiran rafi da shi sai ya kawo masa wannan abubuwan duka don da su na aiki tare tun da shi yake duban ma'aikatarsa ai da an ta kuma sana a tsakanin su duk wanda ya sata a kama shi
a dukkaninku yan adamawa ne a lokacin da gwamnatin APC take mulki a adamawa an yi zargin kansa akwai cin hanci da rashawa wanda ya sa ma da su ta aka yi ba da misalan daukar ma'aikata da sauransu sannan kuma ga PDP an yi zargin cin hanci da rashawa kuma a matakin jiha su ta adamawa
to ni kan a jihar adamawa kan akwai wanda ya ce wai ga satin da jami'ar APC ta yi ne ni yana da shaida ya kawo mana kuma a kai ta mana ga EACC ga ICC sa kai a jihar bincike mana ai kowa ya san gaskiyar magana
amma
ko sikirti ko da ake wadar abin da ake ba a zaman tsaron nan a tambaye gwamnatin mutane jihar adamawa a tambaye dan wani ita show in an sayar da ake da kudin tsaro na jihar adamawa ai da miliyan 100 an zo kara ya kau sun da 100 yanzu me ake yi da ita mene yake faruwa a jihar adamawa saboda haka mu ba wannan ne da mu
a yanzu kuna miki ana cin hanci da rashawa kenan adamawa ban fahimce ka ba
a tabbata cewa ba a yau shagan da ake nan ai kowa na ganin ta
a ina
gwamnatin jihar ya ce da dabar mulki nawa dabari a ba kan ba shi da ake abin ajin bin jihar adamawa hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokacin nawa ta karba saboda haka wannan ba wai wani magana za mu tsaya muna dogon bayani akai ba don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar adamawa yau
to shikenan to ba sa ake shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan jihar adamawa ma ita ma tana wannan batun cin hanci da rashawa ga ya ba da misalan abin da suka faru
to alhamdulillah mun kan dai a jihar Adamawa talakawan Adamawa jihar Adamawa da bada yin suna alasan barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba dalili kuma kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo lamurdo shekaran jiya kuma mun je guyu da senate wanda kuma duk abin da kace za ta yi shi yasa muke zuwa don ba karfi da kudin da ba a nuna mana ba
to a gaishe ku malamai to nan zamu ja aya a wannan tattaunawa ta yau sai Allah ya kawo mako na gaba inda zamu zo mu ci gaba da duba batu na gaba wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanne kalubale yake fuskanta kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin Najeriya yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC sai anjima
waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17:25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Protect your family. before Ebola, my people, now la lasting. They think you're a year. The people who know about it, the people feeling testing, they're the company. You know, saying, oh, it's company. No more talking plenty. Who said they say the government trick here, ministry trick here, they see an apologies. Prevention is better than cure. The life you save today, it might be due. Look at Guinea, look at Devilu. From the border, it ain't gonna call out. Y'all won't tell me you're here to leave. My people wake up, everybody stand up, stand up. Don't be down there, I see high head. Now everybody see, let us live our own way.
It's time to protect yourself, protect your family, protect your community, you're looking for life. It's time to protect yourself, protect your family, protect your community.
Protect your children there, protect your brother man, protect everybody in every environment. No time to be silent, report any case you see in your community. When the question be vomiting, because it is skin dead, it is reported. And for too much taking him, too much body contact, Ebola not play play. Practice not practice it, on the body pain, my people be careful.
My people, Ebola is a severe disease in human and animal whisper back. There is no treatment for Ebola, but help workers to get you treatment for the symptoms. Ebola cannot spread through air or water. The only way you can get Ebola is to get in direct contact with the blood, saliva, urine, tooth, sweat, semen of an infected person or infected animal. For our traditional people, when somebody dies, don't go check the body with your bare hands. You can call the health worker closer to you to help you to bury the body by wearing protective clothes and gloves. Don't go checking the dead body or bathing the dead body or brushing the dead body. That the health worker who wearing protective clothes and gloves will help you to bury this body.
It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. You're the police. It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. You're the police.
A message from the Ministry of Health.
Oh, Madam Lama, this is already. Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Yeah, I agree.